From Coney Island to the Sunset Strip, somebody's gonna make a happy trip tonight. While the moon is bright, tonight while the moon is bright, he's gonna have a bag of crazy toys, oh yeah, to give the bronies and the girls and boys. So dig, dig, cause Santa comes on big, big, whop, ba doo ba da da bop.
He'll come a-callin' when the snow's the most, when all you catch are slippin' as warm as toast. And you're gonna flip when old Saint Nick takes a lick
on a peppermint stick. Well, he'll come a-flyin' from a higher place, oh yeah, stockings by the fireplace, so you just have a yule that's cool. Ba-da-da-da, oh yeah, he'll come flying from a higher place.
Wa-da-ba-da-ba-shoo-wa.
Da-da-da, flying from a higher place, and seal the stocking by the fireplace. You'll have a yule that's cool,
yes,
you'll have a yule so cool. So,
da 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 da